بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يدر ثم نقوم شادير أعونا لتاتي موطاة إمام مالك رحمه الله واندقامي شأيو الشرنجة ayau 20 ga watan Jumadal ula kenan hijira 1427 wanda ya dace da 16 ga watan 6 na miladiya 2006. Imam Malik yake tarkul wudu'i mimma massathu an-nar, wato wannan babi zai yi mana bayanin hadisai da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganu asar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan bari yin alwala, saboda in mutum ya ci abinda aka dafa shi da wuta. Da a farkon musulunci, wannan ya nuna cewar Imam Malik yana nuni a kan cewar kenan al'amarin mansuhi ne. Wato da a farkon musulunci ana yin alwala idan mutum ya ci wani abu, daga baya sai aka yi umarni da barin yin alwala idan mutum ya ci abin da aka dafa shi. Wannan matsala ce wadda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi saɓani a kai, wanda daga baya kuma malamai suka yi ijma'i a kan cewar idan mutum ya ci wani abu, in mutum ya ci wani abu ko nama ko abinci wanda ake dafawa, to wannan ba zai kira masa alwala ba. In ya tashi zai yi sallah, ba sai ya tashi alwala ba. Sai dai kawai saɓanin sai zamanto a wanda ya ci naman raƙuni, wanda zai zo ya yi bayani da saɓanin malamai a tashi. Sannan ya yi wata ce a kan cewar, wato daga cikin abubuwan da alwala ba ta wajaba a kai shi ne idan mutum ya ci wani abu. Shin abinci ne ba sababi ba ne na karewar alwala? Fitar abinci daga jiki shi ne sababi na karewar alwala? Shi haddasa ne Yahya an Malik. Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga Zaid ibn Aslam, malaminsa Zaid ibn Aslam al-Hadawi, daga Ata ibn Yasar, daga cikin malaman tabi'ai, malamin Al-Qur'ani, kuma maula ɗin Maimuna bint al-Harith ummul mu'minin, wato bayan ta ne wanda ta yantar da shi. عن عبد الله بن عباس ذو حبر الإمام من الإمام عبد الله بن عباس من دفع من الله صلى الله عليه وسلم من ترجمة كتاب ذاته أكثر من ترجمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء من دفع الله صلى الله عليه وسلم أكل في تساوي ثم صلى ولم يتغدى. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ماما كفتر أسيا صلى من صلى بإلى الولد. Yana hadisin haka na Imam Bukhari ya rawaito shi ta hanyar sahihin isnadi ne Imam Malik, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran an kawo masa akuya da sassa, aka kawo masa yaci daga cikin naman kafaɗansa, sannan lokacin wata aka kira shi ya zo sallah, sannan ya tashi ya zo sallah. Ya duniya an ce an yi saɓani a ina aka yi masa wannan? Ya ɗauki sun ce dubaa بيوسف زبير ابن عبد المطلب زباء رؤوة جد النبي صلى الله عليه وسلم ودى وفي لغاية حج كتو كنا فانت حج عما كنا في لغاية كنا جين قران كرة لغاية وحنا فاء تقارة حج انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسا حج وشرطي يحج تطور مع الله سرعي إذا الله ما أنت إهرامي أن إجاني رسول الله فيها وفاء رسول الله فيها فاء فاسوه zan haƙura zan fito da su Isra'ila. Wanda daga nan waɗansu malamai da suke kafa hujja da cewa ya halatta a yi istirafi a cikin hajji da wannan hadisi suka kafa hujja. To ita duba'a ita ce ta yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hidima, ta je ya ce shi gidansa ya zo ya ci abinci ya ci abin da naman akuya. Waɗansu kuma sun ce a'a matarsa ce Maimuna bint al-Harith, shi ya sa na Ibn Abbas ya sauyi, tunda Ibn Abbas ɗa ne a wajenta. Dangin Abdullahi ibn Abbas cewa ita ce sahihi kamar yanda ya zo a cikin sahihain cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam hadithin mai nuna din annahu akala katifan indaha fa salla wa lam yatawadda ya ci abin nan farfada ake ce abin farfada ake aiko farfada abinan shi ne maganin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito a jikin akuya shi sa ka ga yahudawa da suka tashi masa suka tashi niyyar su kashe shi wannan dan hujiyar a lokacin yakin Khaybar yace zan yi muku ladabin sa in annabi Allah ne ba abin da zai same shi in ko ba annabi Allah bane ne muku kowa ya huta kalluba duba ni tsananin ƙarfi da tsananin yawa a kan safara ana kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci kenan sai ya kama hannun sahabbansa ɗaya daga cikin sahabbai da ya zanta ake musu ya kama hannun sahabbai da ke karfi ta gaya min cewa an sa maka guda ita a cewa daga nebula ta yanga Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin hujjan da waɗansu malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mutu mutuwar shahada don lokacin rashin lafiyar azumunsa yana cewa wannan yomar guda ɗaya da ya ci ta Khaybar ba ta gusu ba cutarta tana taso mata yanzu ga shi kuma yana jin wato abin nan a jijiyar wuyanta za ta tsinkuke saboda ita wato azumunsa ya tashi yasa ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwar shahada ya yi amma Allah ya kiyaye shi daga gubar tun a lokacin saboda wallahi ya asulika minan nan inda da Allah ya sa ta yi tasiri a kansa a lokacin sai ya zama yake fitina da kafirai sai su ɗauka cewa a shi yake nan ba annabin gaskiya ba ne to Allah ya kiyaye shi ba ka cuce shi ba a wani lokaci a shahid a nan shi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a jikin lanan dabba lanan da ya fi so ya ci na asiya waɗansu sahabbai suka rawaito yana cewa tawaddu mimma maktatun nar ku yi alwala idan kun ci abin da aka dafa shi a wuta akan wuta wanda Aisha ta rawaito Ummu Habiba ta rawaito matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne Abu Hurairah ta rawaito Zaid bin Thabit bin rawaito suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ci abin da aka kararraka shi akan wuta to ku yi alwala kafin ku salla to amma kaga wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan hukunci an shafe shi wannan shi ne ake cewa annasu annasu shafe hukunci abinda ake cewa shafe hukunci shi ne raf'ul hukmi sabit bi tiqadi mutaqaddim bi tiqadi mutarafi anhu wato a shafe a ɗauke hukunci wanda ya tabbata da umarni na shari'a wanda yake ya zo daga farko sai a ɗauke wannan hukuncin da wani umarni sabo wanda ya zo daga baya haka ni daga abin da yake mai sauƙi zuwa abin da daga abin da yake mai wahala zuwa abin da yake mai sauƙi wanda yake shi ya fi yawa shi ya fi yawa kamar wannan ka ga da ai akwai tsanani akan cewa kullum ka ci abinci in dai an dafa wannan abinci to in ka tashi za ka yi sallah sai ka tashi alwala akwai tsanantawa amma da aka yi rukhsa aka ce yanzu ba sai ka yi alwala ba in ka ci wani abu wanda aka kararraka shi wannan sauki ne to wannan shi ne misalin shafe hukunci mai tsanani mai wahala ya zuwa ga hukunci mai sauki kamar yanda abin nan da farkon al'amari yanda ya zo a cikin alkur'ani idan musulmi suka gamza da kafirai to wajibi ne musulmi su tsaya in kafirai sun fi ko da sun fi su yawa minti goma ko da kafirai sun ninka musulmi minti goma bai halatta musulmi su gaba da baya ba dole su tsaya su gabza to sai Allah ya sauƙaƙa daga baya al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ba'ta fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn sannan Allah ya ce yanzu Allah ya sauƙaƙe muku ya san kuna da rauni don haka idan kuka zamanto a cikinku akwai mayaƙa ɗari sai za su galaba akan kafirai 200. Sai aka shafe wancan hukuncin mai tsanani zuwa abin da yake mafi sauki. Sai aka yi shafe, aka shafe hukunci daga abin da yake mai sauki zuwa ga abin da yake mai tsanani. Abu wanda yake mai sauki zuwa abu wanda yake mai tsanani. To shi ne ake fata ne yanayin hikimar a yi haka. Da an san shari'a ta zo ne su kawo sauki. Kiyaya kuma za a yi a ɗauke mutane daga sauki a kai su zuwa ga tsanani. Shi yasa ba har waɗansu daga cikin malamai suka yi inkarin cewa ai wannan ko da ya halatta a yi a bisa hankali amma a waƙi'in shari'a ba a taɓa yin sa ba. To sai ake musu rabbi cewa ai akwai misalai da dama daga ciki akwai a cikin Alƙur'ani. Farkon azumi, farkon wajibcin azumi da an ba wa mutane zaɓi ne. Cewa idan sun ga dama su yi azumi, in sun ga dama kuma maimakon azumi su ci abinci sai su rinƙa ciyar da musulmai a kullum. Da haka farkon azumin Ramadan ya zo. Azumi bai zamanto tilas ba, zaɓi aka ba ma musulmi. Ko su yi azumi sai su ciyar. Sannan sai daga baya fitina aka zo da umarni kan cewa yanzu azumi ne kawai za a yi sai ga tsoho ko mai larurar da ba zai iya azumi ba har abada. Su shi wannan sai ya ciyar. Kaga an shafe hukunci na sauki zuwa ga hukunci wanda yake zuwa ga hukunci wanda yake mai tsanani. Haka zalika da idan mutum a farkon musulunci in mutum ya sadu da iyalinsa idan dai bai yi izali ba zai yi wanka ba sai kawai ya alwala ya yi sallah. Har sai tukuna a ƙarshen al'amari sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan dai idan taqal khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl. Idan aka yi sa idan namiji ya sadu da matarsa ko bai yi inzali ba wanka ya wajaba a kansa. Kaga wannan shafe hukunci ne daga mai sauki zuwa ga abin da yake mai tsanani mai wahala. To wannan yana afkuwa a cikin shari'a kuma wannan hikimarsa shi ne cewa a ƙara ma al'umma lada, a ƙara lada ga al'umma. Shi ma wannan manufa ce ta shari'a, a buɗe musu hanyoyin da za su ƙara samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Idan da ibadar yin wanka sai mutum ya yi inzali, yanzu an ƙara masa wata ibadar. Idan bai yi ma inzali ba zai sake yin wanka, kaga an daɗa ƙara masa aiki na addini, wanda ƙarin aikin addini ƙarin aikin lada ne. To wannan ita kanta hikima ce, manufa ce ta shari'ar musulunci. To wannan hadisin yana daga cikin misalin shafe hukunci na sauƙi, ta shafe hukunci na tsanani ya zuwa ga hukunci wanda yake na sauƙi. Da an tsananta ma al'umma in dai ka ci abu ba za ka yi sallah ba sai ka yi alwala da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni. To waɗansu sahabbai ba su san cewa an shafe wannan hukuncin ba sai suka tabbata akan wannan al'amari na farko, kuma har aka samu malamai daga cikin tabi'ai kuma suka yi akan su. Dalilin da yasa Imam Malik ya ɗan tsawaita a wannan babin saboda wannan saɓani ya afku hatta a cikin sahabban da ke cikin Madina, ba ijma'i ne na malaman Madina ba. Domin daga cikin mutane malaman da ke cikin Madina akwai wanda har suka mutu suna ganin cewa idan mutum ya ci abin da aka duk wani abu da aka fara raka shi da wuta to sai ya sake alwala. Daga ciki akwai Zaid bin Thabit da Abdullahi bin Umar wanda manya-manyan malaman Madina ne, bayan Sayyidina Umar su ne daga bawajen ilimi a Madina. Sannan ga Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha, ga Ummul Mu'minin Ummu Hadiba, dukkanin su sun yi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan daga baya kuma aka samu daga cikin malaman tabi'ai kamar su abin nan Muhammad ibn Shihab az-Zuhri malamin Imam Malik, har ya mutu ra'ayinsa kenan, kuma har jan mutane har neman wa'azi yake, har da'awa yake a zo a taimaki ra'ayinsa. Wata ran yake ce ma wanda daga cikin ɗalibansa Yunus ibn Yazid al-Ayli yake yanzu kai ba za ka dawo zuwa ga ra'ayina ba, ba za ka dawo zuwa ga ra'ayina ba, na cewa in ka ci abinci sai ka sake alwala. Sai ta ni ba zan bi ra'ayinka ba in bar ra'ayin Sa'id ibn al-Musayyib malaminka kenan, wato ba zan bi ra'ayinka ba in bar ra'ayin malaminka. Sai ya masa shiru saboda Sa'id ibn al-Musayyib shi baya kan wannan ra'ayi. To su suka tafi akan cewar ita kamar nana Aisha ita ma ta san hadisan guda biyu ne, amma sai ta tafi akan cewar nasu hadisin shi ne na ƙarshe, shi ne ya shafi hadisin rukhsa. Wato dukkan hadisan da suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci ya tashi ya yi sallah bai alwala ba shi ne na farko. Daga ƙarshe shi ne umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo. Saboda haka su a wajensu kamar yadda Aisha take cewa akhirul amrayni min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
الوضوء مما مست النار الامر لكرسي da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin alwala idan mutum ya ci abinda aka gata saki da ita to sabani su kuma sune sauran sahabbai wanda daga cikin su hadda khulafa'ur rasidun Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali su hudun nan gabaki ɗayan su radiyallahu ta'ala anhum dukkanin su suna cin abinci su tashi su sallah baki alwala ba kuma abincin wanda yake an dafa shi da wuta kisa har sai aka shine kisa sai suka tafi akan cewar wannan shine al'amari na karfi shine ne shafe hukuncin farko to sawa'un minki an samu shafewar hukunci ko kuma minki an samu rinjayar da daya hadisin ne akan daya domin idan aka samu hadisi guda biyu kun yi karo da juna abinda malaman hadisi suke so su miki tafsara guda daya wanda zaka sa a tafi akan dai akan kowane hadisi wanda akwai daga cikin malamai wanda suka tafi akan wannan mazhabar Ibn Taymiyyah rahimahullah kan waɗannan hadisan shine yayi jam'u ya hada hadisan da ma'ana wajib zati da kowa yace da zati da kowane hadisi yace inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yace abiyati nama ya taki bi yi alwala bi salla wannan ya nuna ya halatta inda kuma aka nuna yayi umarni cewa idan an ci abinda aka dafa shi da wuta kafin ayi salla ayi alwala wannan ya nuna cewa mustahabbi ne saboda kaga duk an yi aiki dukkan hadisan guda biyu wannan shine mazhabar Ibn Taymiyyah kuma riwaya ce daga wajen Imam Ahmad ibn Hanbal cewa wato mustahabbi ne in ka ci abinci kafin kai alwala in ka ci abinci kafin kai sallah ka sace alwalarka suka ce kamar yanda an nuna mustahabbi ne mutum ya alwala a waɗansu wurare to daga cikin waɗannan wuraren shine an ci abinci mustahabbi ne idan mutum yayi fiki yayi alwala hadisi ya zo akan wannan amma hadisin bai inganta ba hadisi ne da'if cewa al-ghadabu min ash-shaytan fiki daga shaytan yake dan haka idan ɗayan ku yayi fiki to yayi alwala domin wannan zai kori shaytan daga gare shi amma yana da shahid akwai shahid akan wannan akwai shahidi akan wannan na cewar yin alwala din yana korar shaytan to saboda haka sai suka ce idan mutum ya ci abinci ma da aka dafa mustahabbi ne ya alwala to idan malaman wannan shine mataki na farko da malaman hadisi suke bi idan hadisi suka saba ma juna za su iya tara su san musu ya zama to an yi aiki da dukkan hadisan biyu shine abin da suke kira al-jam'u bayna al-hadithain idan wannan ba zai yiwu ba to sai a koma a gani an san tarihi na hadisan guda biyu yadda sai a dauki na farko shine aka shafe hukuncinsa na biyu shine ya shafe hukuncin in an san amma ba a yi haka sai an san tarihi to shine sai a tafi zuwa ga abinda ake kira an-nasikh wal mansukh to su anan wajen sun kafa hujja da malaman mazhaban Imam Malik shine ya kafa hujja da wannan hadisin kuma shine ra'ayin Jabir ibn Abdullah cewa akwai wannan shine al'amari na ƙarshe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato an san tarihi kenan to in kuma haka bai yi ba in ba san tarihi ba to sai abinda ake kira astarji sai a ga daga cikin hadisan ji wanne ne ya fi ƙarfi wanda yake a zahirin gaskiya abinda Imam Malik yake nan ba nasakh yake an yi ba ba shafi hukuncin yake an yi ba ya rinjayar da hadisin halacci ne akan hadisin hali domin Imam Malik ɗaya daga cikin almajiransa almajirin Imam Abu Hanifa Muhammad ibn al-Hasan al-Taybani ya ruwaito a cikin muwatta sa da yake kun san muwatta riwaya ce mai yawa Muhammad ibn al-Hasan al-Taybani yana da muwatta riwayar muwatta tana nan an buga ta ita ma ya ruwaito daga Imam Malik yake idan hadisi guda biyu suka zo maka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka saba ma juna to ka duba ka gani wanne daga cikin su ne Abu Bakar da Umar suka yi aiki da shi su kasance tare da waɗannan saboda haka shi a wajen Imam Malik ɗaya daga cikin abin da yake sanyawa yake rinjayar da hadisi akan wani in sun saba shine ya ga wanne ne daga cikin hadisan Abu Bakar da Umar yake akai suke akai wato sai ya sanya su yana sanya shi ya gane cewa in dai abin da Abu Bakar da Umar suke akai to lallai shine tabbas shine gaskiya domin sun fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma, kuma sun fi kowa kadayin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu bil ladain min ba'di Abi Bakr wa Umar, sun koyi da mutane guda biyu din nan da suke da za su zo bayana, shine Abu Bakr da Umar. To dalilin kaga Imam Malik ba cewa ya an samu nasikh wal mansukh ba, ba a sace hukuncin ba. Dalilin da yasa ake cewa ba sace hukuncin ake ba, hadisin da zai zo mana nan gaba zai yi bayani cewa a lokacin yakin Khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nama ya tashi ya alwala, a ya ci abin nan sawiq gari ya tashi ya ci gari ya tashi ya alwala, a ya tashi ya sallah ya alwala ba. To kuma Abu Huraira ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni cewa in an ci abin da aka dafa shi da wuta a yi alwala. Shi ko Abu Huraira yanzu ya musulunta, ya musulunta bayan yakin Khaybar. Saboda haka kaga hadisin hani, hadisin yin umarni da a yi alwala shi ne na ƙarfi a zahirin wannan. To don haka sai Imam Malik da ni ya tafi a kan cewar ba a san tarihi ba, domin sayyidu hadith Abu Huraira ya ruwaito cewa bayan hadisi ya musulunta bayan Khaybar, amma sayyidu cewa abin da ya ruwaito ya ruwaito ne daga wajen wani sahabi wanda ya ji abin kafin Khaybar. Saboda haka dai ba a san tarihi ba, ba a san lokacin da umarnin farko ya zo ba, ba a san umarni na biyu yake ya zo ba. Sai sa Imam Malik duk sai ya bar wannan, yake kun ga duk kutsale wannan, mu zo ya zuwa garin jayar da hadisi ɗaya akan ɗaya, mu duba wanne ne Abu Bakar da Umar suka yi aiki da shi da shi za mu yi aiki da shi. Saboda haka sai ya rinjayar da hadisin cewa idan mutum ya ci abinci da aka dafa shi da wuta to ba zai sake alwala ba, saboda hakan haka Abu Bakar da Umar suke. Zai kawo mana a riwaya da ya zo daga Abu Bakar da Umar a ƙarshen babu insha Allah.
عن بكر بن مكاء مولى بن خالفه عن صليب بن عمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا رمز الاحزاب يدير من اعلى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم تعاد الابواب فلم يكن الله في الطريق فأمر به فقضي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن ثم قال إلى النبي فتحمل وتبتغى ثم صلى ولم يتوضا.
نعم الإمام مالك يتي يرويته دجا قال يتي أن يحيى ابن سعيد شيني الأنصاري مال موسى ثم لما نوجد له إذا أكتي أدنى إلمن سنة مزا الله صلى الله عليه وسلم أمدينة كان tana kewaye da mutane guda hudu ne, ɗaya shi ya haifin sa'id ɗaya ɗaya daga cikinsu. An Bushair ibn Yasar maula bani Haritha, daga Bushair ibn Yasar, Bushair tasjirin Bashir ibn Yasar tabi'i ne maula ɗin bani Haritha, hadisansa ba su da yawa amma amintacce ne wajen malaman hadis. Yana daga cikin ba ɗan uwan Ata ibn Yasar ba ne, domin shi Ata ibn Yasar al-Hilali maulahu, maula ɗin Maimuna ne. Shi ko wannan maula bani Haritha ne, bani Haritha kuwa suna daga cikin mutanen Madina al-Ansar. An Suwayd ibn Nu'man al-Ansari, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya halarci abin nan bai'atar Ridwan. Waɗansu sun ce ya halarci hatta yakin Uhud kamar yanda Ibn Sa'ad ya faɗa, amma waɗansu malamai sun saba masa sun ce farkon ya tabbata dai ya halarci bai'atar Ridwan. Saboda haka yana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba za su shiga cikin wutar jahannama ba. Al-Ansari daga cikin yana daga cikin Al-Ansar Al-Khazraji annahu akhbarahu cewa ya ba mashi Bushair ibn Yasar labari annahu kharaja ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana Khaybar, cewa ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar yakin Khaybar, ita ce shekara ta bakwai bayan hijira. Khaybar kamar yadda na gaya muku muka taba a cikin kitabul wuqut, gari ne da yake a arewacin Madina akan hanyar mutum na zuwa kasar Sham, hanyar mutum na zuwa kasar Tabuka da Jordan da sauransu. kilo a yanzu kilo 170 yake da tsakaninsa da Madina. Kuma gari ne wanda yake akwai bishiyoyin dabino, ana noman dabino a garin da yawa makuwa, kuma yana da abin nan duwatsu na aman wutar ƙasa, irin wato duwatsun volcano din nan wanda ake ce mata Harra. Da yake an sifanta Madina da wannan sifar, Yahudawa kuma suka baro garinsu, suka baro Sham, suna neman inda annabin ƙarshe zai bayyana. An ce a Madina zai bayyana, an sifanta musu Madina da sifar cewa wato wuri ne wanda yake akwai ana noman dabino, sannan kuma ke tsakanin gabas da arewa, gabashinsa da yammacin garin akwai irin waɗannan baƙaƙen duwatsu. To Haibar ita ma tana da wannan baƙaƙen duwatsu. To waɗansu Yahudawa da suka zo suka ga waɗannan duwatsu baƙaƙe, kuma suka ga gonakin dabino, sai suka ɗauka nan ce Madina inda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana, sai suka zauna a nan. Dalilin zuwan Yahudawa Haibar kenan. Waɗansu kuma sai suka ce a'a, ai ba nan bace, wannan bai cika sifofin Madina ba su tabbata a gare ta ba. Sai suka karasa, sai da suka karaso Madina. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Haibar dan ya yaƙi Yahudawan Haibar, saboda a karya alƙawarin zaman lafiya da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tare da abin nan Yahudawa na abin nan Banu Nadir, wanda yake yawancinsu da suka tashi daga Madina sai suka tafi can, suka je suka zauna a Khaibar. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 7 bayan hijira yake musu hari da yaki. To a wannan tafiyar shi Suwaid ibn Nu'man ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake suka tafi hatta idza kanu bis-sahba, har sai da suka kusa da wani waje da ake ce masa as-sahba, ana ce masa as-sahba bil hamza, wato bil alif al-mamduda, ko kuma as-sahba bil alif al-maqsura, kuma ana ce masa as-sahbawat. Wato wuri ne wanda yake shahararre, an ambace shi da dama a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud yana cewa yana kamanta misali da fitowar wata a daren da suka kwana a wannan wajen, cewa wannan daren shi ne daren da Lailatul Qadr. Yace a ra'aytu layaliyan as-sahbawat, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ra'aytu layaliyan as-sahbawat, kun duba kun ga jiraran daren da muka yi a wajen as-sahaba. To lokacin da wata ya fito a wannan daren shi ne daren Lailatul Qadr, daren 27. Sai daga cikin hujjar da malamai suke karfafa cewa daren Lailatul Qadr daren 27 ne, a shahin cewa shi wannan wuri as-sahaba wuri ne wanda yake da jajayen duwatsu, abin da wanda yake Haibar kafin ya shiga cikin garin Haibar zai ga wajen, zai zo gani su ta dafke da jarkasa a wajen. Har yanzu in ka tashi ga Haibar, har yanzu wajen yana nan, kuma har sun sa ma alama sunan wajen shi ne sunansa as-sahaba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din kusa da Haibar ya fi, an ce tsakaninsa da Haibar tafiyar dare ɗaya ne kawai, an kusa a zuwa Haibar. Wa hiya min adna al-Khaybar, yana kusa da garin Khaybar, wato ta fi kusa da Khaybar duk kusancin ta da Madina. Nazala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna, fa salla al-asr, ya salla al-asr, thumma da'a bil azwaj, sannan yace a kawo guzuri, yace kowa ya kawo guzurinsa. Wannan ya nuna lokacin guzuri ya kusan karewa, ba kowa yana cin guzurinsa, amma da guzuri ya kusan karewa da aka sauka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zo a yi siyayya, kowa ya kawo nasa guzurin. Falam yu'ta illa bis-sawiq, ba abinda aka kawo sai sawiq. As-sawiq wato gari ne tsaki wanda ake tura shi. Amma Ibn Abdul Barr yace abinda ake nufi da sawiq din nan shine alkaki. Kun san alkaki ai? Larabawa kuma haka suke kiransa, alka'ak. Alka'ak sake suke mata, sai dai su suna mata ayin ba alif suke mata ba. Yace alkaki ne, ka san shi ma alkaki tsakin alkama ne, ake sanya shi a cikin ruwa, a cikin ruwan sukari, sannan soya shi, ake kokarin raka shi, ake sana'a soya shi sai ya daɗe, ya kwana da kwanaki ba abin da ya same shi, to kaga ya dace da gudurin matafi matafi zai iya guduri da shi inda zai iya daukar sa ya ta tafiya tare da shi ba tare da ya lalace ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a kawo guduri sai aka kawo masa asawi ba abin da aka samu sai sai fa amara bihi faturri sai ya ce a jika shi da ruwa a jika shi da ruwa wato ya zamanto an yi kamar farar faransa فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم يتي وأكلنا مما مسكي ثم قام إلى المغرب صلى الله عليه وسلم مغربا فمضمض يكبر باكيسا ومضمضنا مما مكبر باكيسا ثم صلى ولم يتوضع صلى الله عليه وسلم بيئة الولباء فقال ما وانا أعيكتي يانون سوى إذا أكتي أبنتي يكبر صوي جرى دكتين أبنتين دأتي an adana an yi shi ne ta hanyar amfani da wuta sai da aka soya shi a cikin wuta amma ash-shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala bai kukkura bakinsa ba ai dai yayi sallah bai yi alwala ba sai kawai ya kukkura bakinsa wanda su ne shi ma shahidi ne akan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wannan to a cikin wannan hadisi ya nuna abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kasance a cikin sa na musahaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen cikin tafiyarsa sun kasance suna jin ta saboda albarkacin cikin mutuncin da mutum addinin Allah sannan wannan hadisin ya nuna mana cewa in ana tafiya ana sauka in lokacin sallar farilla ya zo sauka ake a sallah kamar yadda aka ce nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazala fa salla al-asr ya sauka ya zango sannan ya salla al-asr annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a kan abin hawansa yana sallah akan taguwa yana sallah akan jaki yana sallah akan duk abin hawan da yake kai amma tana fila sai kabbara idan duk take fuskanta can zai fuskanta ba wai zai zo fuskantar da gaban taguwar kibla bane in ta fuskanta kibla sannan ya kabbara sannan sai ya jiya ya cigaba da tafiya ta hanyar sa a'a ko ina take fuskanta haka zai kabbara tsakanin waɗansu malamai da suka tantance haka Mazala sallallahu alaihi wasallam ko da ta fuskanta haka yake sallah amma in sallar farilla ce shi ne sai ya tsokeye ba a taɓa ruwaitowa ya yi sallar farilla a kan abin hawansa ba sai dai idan lokacin sai dai idan salatul khawf ne sallar yaƙi idan sallar yaƙi ce fa in khiftum fa rijalan aw rukbana in kun in tsoron ya fi tsanani yanda yake ba za ku iya yin sallah irin salatul khawf wannan jama'a su yi sannan waɗansu su zo su bayan su ba to fa rijalan aw rukbana ku yi kuna tafe ko kuma kuna hayama akan abun hawan ku sallar ko ta yaya ta farilla ake magana to amma in ba a halin wannan na tsoro ba sallar farilla in kai mutum ya tsaya ya salla to da haka ko ina mutum yake in lokacin salla yayi sai ya tsaya ya sauka ya salla amma an masa rukhsa zai iya hada azhar da al'asr amma nan mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi jam'u tsakanin azhar da al'asr ba al'asr din ya sallar ita kadai wanda ya nuna kan cewa ba wai lalle ne a kowace tafiya ne sai mutum ya hada azhar da al'asr sannan ya tara sunnar tafiya ba sai yi kuma a lokacin ba a riga an shar'anta jam'i tsakanin sallah biyu ba tunda jam'i tsakanin sallah biyu ya tabbata a hadisin yaƙin Tabuk ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙin Tabuk ko an yi shi shekara ɗaya a shekara kusan biyu bayan yaƙin Khaibar tunda a shekara ta takwas a farkon shekarar an cika shekara takwas an shiga ta tara aka yaƙin Tabuk saboda haka daga baya ne aka zo aka jam'u ta yi an yi shi daga baya ne aka rinka yin jam'i tsakanin salloli ko kuma kan cewa shi jam'i tsakanin salloli din ba koyaushe ne za a yi shi ba kamar yadda wannan hadisin ya nuna a yaƙin Khaibar sannan wannan hadisin ya nuna mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kai na kula da maslahar al'umma na kula da maslahar majiyansa kaga da ya kula da gaskiyar su cewa akwai marasa ƙarfi wanda guzurin su ya ƙare ko kuma wanda yake guzurin su ba abin nan bai saka karaya ya karya ba sai yake kowa ya kawo nasa guzurin domin mai ƙarfi ya taimaka ma mara ƙarfi wanda ya nuna abin da ake da shi abin da ya kamata a kasance da shi kenan a cikin al'ummar musulmi masu ƙarfi su taimaka ma marasa ƙarfi masu ci su taimaka ma marasa ci sai a zauna lafiya sai albarka ta yaɗu a cikin al'umma masu ƙarfi sai ya zamanto suna da tausayi marasa ƙarfi ya zamanto suna da soyayya da masu ƙarfi amma kuwa idan kowa yake da gani sai ni sai ya'yana sai iyalaina nan fi nasi da suke nan sai ma inda za su tsirowa banda za su tsirowa a kawo gudumawa to a lokacin da za su tsirowa ta nasi nasi ɗinka ta kai wata mata ba za su toka ba. Idan kuma ya zama tokan cewa su abin nan a marasa ki ya zama ke tsakaninsu da masu ci sai gaba su kuma marasa ki masu ci ba za su ji kansayinsu ba to hanyar da za ta ɗinke wannan shi ne taimakekeniya da juna taimakekeniya da juna idan abu ya faru idan abu ya zo a haɗu a yi shi ga baki ɗaya ko da na abinci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku haɗu wajen cin abincinku sai a sanya muku albarka a ciki sun kai sabai ne suka kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me yasa ne sai in cin abinci amma ba ma ƙoshi me sai ba ma ƙoshi sai ce ku haɗu wajen cin abincinku istami'u ala ta'amikum yubarak lakum fihi ku haɗu wajen cin abincinku za a sa muku albarka a ciki wato abincin da za ku haɗu ku ci ya fi albarka bisa wanda za ka je kai ƙurmufi ka je gefe ɗaya kana ci ba ka san ma a gabakin ka yana tauna saboda ruwa to wannan haka saɓanin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan musamman idan aka ga buƙata ta zo a cikin al'umma kuma wanda ya nuna abinda ya kamata shugaba na musulmi ya kasance a ciki ya rinƙa bibiyan halin da mabiya suke ciki ya zama to in suna cikin halin wahala nan take zai sani in suna cikin halin wadata shi ma ya sani kaga da ya fuskanci cewa dan abin da suke guzuri da shi daga Madina zuwa Khaibar ya kusan karewa tunda sun kusan Khaibar sai ce to a tattara a zo a yi ciyayya haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin kowane halin sa wata ran waɗansu mutane suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga tufafinsu sun zama tsummokara tsummokara ne a jikinsu kana ganin su kaga alamar yunwa da bukata tare da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ce ma Bilal ya yi kiran sallah amma ba kiran sallah irin na hayya ala salah hayya ala falah ba ya yi kiran sallah da zai ce as-salatu jami'a sallah wato sallah tana tattara wato tana neman haduwar mutane a masallaci ana neman haduwar mutane a masallaci sannan mutane suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari yayi godiya ga Allah sannan yayi kwadaitarwa akan ayi sadaka a kuma ciyar saboda Allah yana yin wannan sai wani ya dauko kayan abinci akan kafadarsa ya so ya zuge shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana ganin yayi haka shi ma sai ya dauko ya kawo naka wannan ma ya kawo kafin ka ce me wato an samu abin nan sai na abinci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tufafi kiyaye aka ce aka ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kirkiri tana farin ciki saboda an taimaka ma marasa ciki farin cikin su da murnar sa an taimaka ma marasa ciki sannan ya ta ce man sallatin islami kin mutas hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu dalika li ujurihi shay'a duk wanda ya wata tsawa al'ada a cikin addinin musulunci to yana da ladan wannan al'ada da yake tsawa da ladan wanda duk ya aiki da ita bayan sa ba tare da an sanya wani abu daga cikin ladan da yake ba haka duk wanda ya wata mummunan al'ada mummunan kokore mutane suka kwaikwaye shi akan wannan to yana da laifin wannan kuma da laifin duk wanda ya aiki da wannan barnar ba tare da an kawai wani abu daga cikin laifukansa ba har ranar alkiyama wato ya nuna cewa shi wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shi ne na farko da ya zo ya yi aiki da wannan umarni nasa mutane suka yi koyi da shi to duk abin da suka yi na sadaka a wannan wajen yana da wannan ladan shi ma kaga sadakar ta kawai yayi amma ta sa duk saboda ya zamanto shi ne na farko wajen aikin alkhairi yasa wanda da ba shi da niyya ma shi ma ya zo yayi shi ma yana da ladan sa to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bibiyar halin al'ummarsa ya san halin su na bukata kuma wannan yana sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har cewa yake yi a isar masa da bukatar wanda baya ba zai isar ya zo ya gaya masa ba ablighu ilayya hajata man la yastati'u iblaghaha ku isar min bukatar wanda ba zai iya zuwa ya gaya min bukatar sa ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai to haka ya kamata masu mulki su kasance kiran da amfani da rahotanni na masu leƙen asiri na intercity dan san halin da halin bukatar da mutane su amma ba ya zaman to kan cewar shugaba yana mulki wai amma da san cewa kudin karanzu ya fi kudin tsada ba har yau kuma yana cewa wallahi shi bai sani ba ai shi da taba sani karanzu ya fi kudin tsada ba saboda shi baya amfani da karanzu ko bai damu da bukatar mai amfani da karanzu ba sai ina me aikin masu leƙen asiri wanda kullum za su rubuta security report su kama shugabanni ne aikin su abin da ya kamata kenan su yi in dai ana so a zo rana ta a cikin al'umma a sanar da shugabanni halin da na ƙasa suke ciki kuma shugaba idan ya ɓoye kansa in ya san ba a gaya masa gaskiya ya yarda a ɓoye shi a tamakance shi yadda ba zai san halin da suke ciki ba to ranar alƙiyama Allah zai sanya masa hijabi Allah ba zai gan shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya bashi shugabancin musulmi sannan yayi shamaki tsakaninsa da musulmi to Allah zai sanya shamaki tsakaninsa da shi ranar alkiyama shi ma Allah haka zai zama shamaki ba zai gan shi ba zai ga Allah ba ballantana ma Allah ya dube shi duban rahama Allah ya kiyaye mu to kun ga yanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kun ga kuma yadda wato yaka irin yadda ya kamata mu rinka duba kenan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayani suke na hukuncin ibada a ciki akwai bayanin kyakkyawan zamantakewa a ciki akwai bayanin siyasar addinin musulunci a ciki akwai bayanin yadda tsarin addinin musulunci yake a cikin komai na yanayin rayuwa sannan wannan hadisin ya nuna mana cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ci wani abu yana yin yana kuskura bakinsa kafin yin sallah wanda yake daga nan malamai suka dauki cewa mustahabi ne idan mutum ya ci abu in ya ci wani abu kafin ya yi sallah ya kuskura bakinsa hikima a cikin wannan dan kar ya zamanto wannan abin da ya ci din ya mammakale a cikin bakinsa tsakanin haƙoransa akan harshensa abin nan saman dadashi da sauransu ya zamanto yana sallah yana ta yawo da harshensa yana kwakulo abin shi daga ciki wanda ya tagantar da shi daga mai da hankali a cikin sallah ga shi kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fis salati la shughla akwai abin da yake tagantar da mutum a cikin sallah ga barin dukkan abin da ba na sallah ba shi ne fuskantar Allah sallah ta isa ta isar mutum wato ta isa abin da zai tagantar da mutum ga barin ya fuskanci wani abu wato sallar kawai zai kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah ku tsaya a gaban Allah wajen sallah kuna masu kunuti wato kuna masu nutsuwa da kaskan da kai a cikin sallah haka ya kamata to idan mutum ya zamanto ya abinna hankalinka ya rabu tsakanin sallah tsakanin karatun sallah da tasbihi da kuma tsakanin yawo da harshensa wajen kwakulo abinna burbushin abinci da ke cikin bakinsa kaga babu nutsuwa a cikin sallah babu kunuti a cikin sallah to sai sa aka ce mustahabi ne mutum in ya ci abu ya kuskura bakinsa haka aka yi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa abin da aka kawo masa abin da nono ya sha sai ya kuskura bakinsa ya ce inna fihi la dasma akwai wato abin nan akwai maiƙo a cikinsa wanda wannan maiƙon zai sa burbushinsa ya rinka makalewa a bakin burbushin wato ita shi nonon ya rinka makalewa a cikin bakin mutum don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da ya nuna cewa mustahabi ne mutum ya yi alwala kafin ya yi sallah amma da aka ruwaito cewa wani lokaci yakan yi sallar ba tare da ya yi alwala din ba don ya nuna cewa ba wajibi ba ne yin alwala yayin da ya yi alwala ya nuna cewa mustahabi ne yayin da bai yi ba ya nuna cewa ya halatta ka tashi ka yi sallah ba tare da ka yi alwala ba. To kuma sannan babban dalilin kawo wannan hadisin a wannan babin da Imam Malik ya kawo cewa wato ya halatta mutum ya ci abinci wanda aka dafa shi da wuta ba ta ya tashi ya salla ba tare da ya jaddada alwala ba. Na'am.
عن ربيعة بن عبد الله بن الزبير عن النبي تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى عليه وسلم
Imam Malik yarwaito daga Muhammad ibn al-Munkadir al-Madani shi ma wannan tarjumar sa ta gabata daga cikin manyan malaman Imam Malik wanda ya tahara da riwaya daga wajen Jabir bin Abdullah wa an Safwan ibn Sulayy da kuma Safwan ibn Sulayy kuma malamin Imam Malik wanda muka bayani tarjuma sa a wancan darasin cewa malami ne kuma mai yawan ibada da yawan gudun duniya su biyu malaman sa su biyu Imam Malik duk suka ba shi labari daga Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi kuma daga cikin tabi'ai na Madina saboda kaga wannan hadisi tabi'ai ne a jere suka jerin gwano suka rawaito hadisi Ar-Rabi'ah ibn Abdullah ibn al-Hudayr daga Rabi'ah ibn Abdullah ibn al-Hudayr kuma wannan tabi'i ne al-Madani al-Taymi yana daga cikin kabilar Abu Sayyidina Abubakar ibn koyi masa addu'a kamar Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq wanda aka haife shi lokacin Hajjatul Wada' ana fita Hajjatul Wada' aka haife shi saboda kaga ɗan watanni kawai bai wata hudu ba ya rubuta rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ana kirga shi a cikin sahabbai saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi duk da yake shi bai gan shi ba ganin da zai sanya shi ya hankalci yaya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai malamai sun kirga shi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Sayyidina Umar ibn Khattab Ali ibn Khattab abu da ake cewa Asha shi ne abincin da ake ci na dare bayan magariba yawanci Asha sun kasance suna cin da bayan magariba ne sun kasance suna cin al'asha bayan sallar magariba shi yasa ake cewa idan aka kawo abincin dare kuma aka kira sallar isha fabda'u bil asha ku fara da abincin ba fabda'u bil isha ba bil asha in ku ci abinci sannan ku yi asha sannan ku yi isha to kaga wannan dalili ne wannan shi ne hujjar Imam Malik cewa Sayyidina Umar ga shi ya ci abinci kuma salla sannan ya tashi sallar isha walam yatawadda bai alwala ba bai yi alwala ba to ga shi kuwa yana daga cikin khulafa'ur rashidin da su ne suka fi kowa sanin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai Imam Malik ya rawaito daga Bamrata bin Sa'id al-Mazini Mazin na Bani Najjar kima yana daga cikin tabi'ai kananan tabi'ai amintacce wajen malaman hadisi daga Aban ibn Uthman al-Umawi dan Sayyidina Uthman yana da ƴaƴa wanda yake wanda suke da riwaya a wajen sa su guda uku ne da Amr da Sa'id da kuma shi Aban ya tafi yawan hadisai ya rayu bayan Sayyidina Uthman shekaru masu yawa dan bai mutu ba sai shekara 125 bayan hijiran sallallahu alaihi wasallam ya kasance gwamna a Madina ya rike Madina lokacin sarautar Abdul Malik ibn Marwan ne shekara 7 yana rike da wato mulkin Madina shine gwamna a Madina ya rike mahaifinsa ya yi riwaya daga wajensa ya ruwaito daga Uthman ibn Affan Sayyidina Uthman mun yi tarjumarsa ko Uthman ibn Affan a cikin kitab al-wuqut to a takaice dai Sayyidina Uthman ai kuma ni zin nurain to Sayyidina Uthman zin nurain sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kirga shi daga cikin as-sabiqun al-awwalun yana daga cikin musulmin farko ya musulunta lokacin yana saurayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa kissar Ruqayya ya yi hijira tare da ita zuwa Khaibar daga baya kuma ya dawo sannan ya hijira zuwa Madina lokacin da za a tafi yakin Khaibar da yakin Badr bai je ba saboda ita Ruqayya ba ta da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ya zauna ya yi jinyarta amma sai ya sanya masa rabansa na yakin Badr ya bashi kamar yanda aka ba mu kowa rabansa na ganima shi ma Sayyidina Uthman an bashi don haka ne malamai suke kirga shi a cikin Badriyun duk falalar da ta zo ga waɗanda suka je yakin Badr suna dangana ta ga Sayyidina Uthman shi ma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi hukuncin wanda suka je yakin Badr tunda ya bashi daga cikin ganima kuma zaman da yayi bai je ba a matsayin da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da tarasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ummu kulthum ita ma da tarasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ina da ayata uku wallahi da na aura masa yana daga mala'iku suna jin kunyarsa saboda yanda yake saboda matsayinsa a wajen Allah da yanda yake jin kunyar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutaran yana zaune a dakin Aisha yana cinyarsa tana buɗe Abubakar Sayyidina Abubakar ya shigo bai rufe cinyarsa ba Sayyidina Umar ma ya shigo bai rufe cinyarsa ba ana cewa ga Sayyidina Uthman yana neman a baki izini sai ya gyara kafa sai ya miƙe domin rufe cinyarsa sai bayan ya zo ya fi ya cikin masa na gani da Abubakar ya shigo da Uthman ya zo sai ta tafi gyara zaman sa me yasa sai ya ala ta'ani min rajulin tasahul mala'ika bazan ji kunyar mutumin da mala'iku ma suna jin kunyar sa ba kaga wannan yana daga cikin ilimin da Allah ya san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna matsayin sayyidina Uthman yana daga cikin al-ashr al-mubashirin bil janna da hu da ake musu al-bashir da aljanna sannan kuma yana daga cikin khulafa'ur rashidin guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mi ruku da sunnatu mi koyi ya ayi masa mubaya'a da khalifanci bayan kashe sayyidina Umar lokacin da aka bar al'amarin ya zo abin shawara tsakanin musulmi ya tsaya a lokacin sa aka bude kasar Khurasan a lokacin sa aka bude Maghrib al-Maghrib al-Arabi wato musulunci ya shiga cikin Tunisia da Qayrawan lokacin da al-Maghrib din da sayyidina Uthman ne a lokacin nan addinin musulunci ya yatsu a fusko a wurare daban-daban a cikin al'ummar musulmi daga baya a wajen ƙarshen rayuwarsa fitinu suka ɓarke a cikin al'umma aka sami 'yan tawaye suka zo suka ce masa wai baya mulki da adalci don haka dole ya cire kansa daga mulki sai shi ba zai cire kansa daga mulki ba kuma ba zai yadda a yi yaƙi ba don a kare shi sahabbai sun yi yaƙi ya hana ya ce ba da izininsa ba amma manya-manyan sahabbai suka tura 'ya'yansu don su kiyaye shi su tsare shi daga waɗannan fitinannun mutane 'yan tawaye waɗanda suna ta turo su daga ƙasashe daban-daban suka zo don su kashe amirul mu'minin daga cikin waɗanda suka tura 'ya'yansu akwai sayyidina Ali ibn Abi Talib ya tura Hassan da Husayn da Abdullahi ibn Ja'far sai ka san dan wanka zai su rinka abin nan su rinka ci wannan yana daji daga lokacin kaza zuwa lokacin kaza kuma ya bamu wannan hakanan Abdullahi ibn Umar yana da cikin Abdullahi ibn Uthman da Abdullahi ibn Zubair shi ma ya tura shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun wal ansar su suka kiyaye shi suka tsare shi har aka samu waɗansu daga cikin 'yan tawaye suka tsalle suka haura cikin garin gidansa suka je suka tsane shi yana azumi kuma yana karatun alqur'ani ranar juma'a bayan sallar la'asar ran 18 ga watan zulhijja a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 35 suka tsane masa wuya suka kashe shi a gaban matarsa Na'ila an ruwaito cewa jinin wuyansa ya fada a kan fadin Allah ta'ala fasa yakfikahumullah Allah zai isar maka su jininsa kai ya fada ya yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ran da zai rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa ya Uthman baka yi buɗe baki tare da mu ba ya ɗaya daga cikin dalilan da sayyidina Uthman yake bai yadda wani ya zo yake zai kare shi ba saboda ya sakankance akan cewa kashe shi za a yi kuma ga a wannan ranar zai rasu to waye cancanta da tsinuwa su ko su sayyidina Uthman akwai wani abu da ya nuna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tsinuwa ta tabbata gare shi da sayyidina Uthman ba abinda zaka gani sai shaida akan cewa dan aljanna ne wata ran kan dutsen Uhud ya girgidi manzon Allah ya girgidi abin ya girgidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa kan tsu ya Uhud ba wani ne a kan ka ba sai annabin Allah da siddiqi da shahidai guda biyu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da Abubakar da Umar da Uthman shi ne annabin Allah sannan ga Siddiq shine Abu Bakar, sannan ga Shinge guda biyu Umar da Uthman. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi bai'a ta abin nan ta Hudaybiya, bai'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya yi ta ba zai shiga wutar jahannama ba. Lokacin da aka zo za a yi, Sayyidina Uthman baya nan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Makka dan yaje ya sanar da su cewa ga abin da ya kawo su, ba fada suka zo ba. Bayan an gama bai'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa na dama ya dora a hannunsa na hagu yace hazihi bai'atu Uthman, yace wannan ita ce bai'ar Sayyidina Uthman. Shi ne wani daga cikin malamai ke tato wallahi hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi hannun Sayyidina Uthman, tunda manzo Allah ya masa bai'a bil wakala, hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake wakilin hannun Sayyidina Uthman. To wanne ne yafi hannun manzo Allah sallallahu, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa mubaya'a bin niyaba, ko ko wanda yazo yayi da kansa, wanda ake masa bin niyaba da hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan abubuwa da suke na falalansa suna da yawa. To shi ma aka ruwaito, Imam Malik ya ruwaito cewa akala khubdan wa lahma, cewa ya ci gurasa da nama, thumma mabmada, sannan ya kuskura bakinsa, wa ghassala yadayhi, wanke hannuwansa, wa masaha bihima wajhahu, ya shafa fuskarsa da su, thumma salla wa lam yatawadda, sannan ya salla bi alwalaba. Ga shi ko naman shi ma wuta ta tsira aka fara kai, ko ana cin danyen nama, ba a cin danyen nama, ya ci gurasa tare da nama, ya tashi ya kuskura bakinsa, ya alwalaba, ya kuma wanke hannunsa, wanke hannunsa saboda abin nan mai, saboda mai kwan roman nama ya wanke hannunsa. Sannan shi kuma hikimar kuskure baki mun abin nan mun gani kamar yadda ya gabata a wancan hadisin, saboda abin nan kar mutum ya shiga zu da wani abu da yake cikin bakinsa da barin nutsuwa a cikin sallah. Imam Malik ya ruwaito cewa balagahu, cewa wannan hadisin ya zo masa balagan, wato bai zo masa bai faɗi isnadinsa ba zuwa ga Abdullahi, zuwa ga Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Abdullahi ibn Abbas. Ali ibn Abi Talib shi saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu mun sake zuwa kan sunansa, za mu tarjuma su, saboda tarjumarsu za ta yi mana tsawo. Cewa su biyun nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗayan su daga cikin khulafa'ur rashidin, ɗayan kuma shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a da Allah madaukakin sarki ya ba shi sanin tafsiri da san da fiqhun addini. Dukkaninsu su biyu ba sa yin alwala daga abin da aka kona shi a cikin wuta, inda sun ci abincin da aka bararraka shi a wuta, su ba sa alwala. Na'am. Imam Malik ruwaito daga Yahya ibn Sa'id cewa ya tambayi Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a, ɗaya daga cikin malaman tabi'ai, daga cikin fiqat, daga cikin yana daga cikin abin nan qaba'il al-ansar, shi ba tabi'i bane, kai sahabi ne, babansa ma sahabi ne, dan sahabi, ya tambayi Abdullah ibn Amir kan ar-rajul, mutumin da yayi alwala domin yayi sallah, thumma yusibu ta'aman, sannan yace abinci, qad massathu an-nar, da aka dafa shi a cikin, da aka dafa shi da wuta, ayatawadda, zai sake wata alwalar, qal yace ra'aytu abi yaf'alu dhalika wa la yatawadda, naga mahaifina yana yin haka baya yin alwala, wato mahaifina yana yin alwalar yace abinci da aka dafa sannan kuma ya sake ya sallah ba tare da yayi alwala ba. Wannan ma an ruwa asar ne daga sahabi, daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ya ruwaito wannan hadisin daga Wahab bin Kaysan cewa ya ji Jabir ibn Abdullah al-Ansari, shi ma wannan za mu tarjuma san Allah da mun sake zuwa mana cikin wannan littafi. Ya ji Jabir ibn Abdullah al-Ansari yana cewa ra'aytu Abu Bakr ibn Siddiq, yace na ga Abu Bakr as-Siddiq, Abdullah ibn Uthman,
sunansa kenan Abubakar shine kunyarsa da wanda yake da ita shahara As-Siddiq kuma lakabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata saboda gaggautawarsa wajen gaskata abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zan bayani tarjumarsa a nan gaba insha Allah akala lahman ya ci nama thumma salla sannan ya salla sannan ya tawadda da ya alwala saboda haka kaga khulafa'ur rashidin guda hudu sun hada a wannan hukunci dan haka idan ya karfafa abin da Imam Malik yake cewa idan hadisin biyu suka zo maka ka duba ka ga abin da Abubakar da Umar suke akai wanda ya dace wanda aikin su ya dace hadisan da ya dace hadisan da aikin Abubakar da Umar ya dace da shi to shine aiki shine abin kaddamarwa to la'alla mutum zai ce to ai wannan magana ta Imam Malik ta saba ma maganar Abdullah ibn Abbas da wata ran yake cewa idan mutum yayi ihrami da haji na ifrad sannan yazo yayi dawati yayi sa'ayi to dole ne ya mai da ita zaman so umrah sai akai masa hujja a cikin to ai Abubakar da Umar da sun ifrad kuma ba da suka yi dawati ba su mai da ita zaman so umrah ba ta yaya zaka ce haka shine yake cewa Ibn Abbas yake cewa أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر يوشك أن تمطر عليكم السماء أن تمطر عليكم السماء بالحجارة يجي إنا إيموك بقنا دق من زم الله صلى الله عليه وسلم سننكوكم كل شيء من أبو بكر وعمر فوالله ذا إيموك روان دوا أولك صلى كما يلي موسي إنكاري شو أتندق حديث عن صلى الله عليه وسلم يا ذا أكاو مقنا من زم الله صلى الله عليه وسلم بتساب حديث من زم الله sallallahu da za a kawo maganar wani da ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ana kawo ana kafa hujjar shi magana ce daidai ta Ibn Abbas cewa in abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu magana ga wani kuma idan hujja ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan ce kuma ai maganar wani to amma maganar Imam Malik tana magana cewa hadisi ne guda biyu dukkaninsu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daya ya zamanto a kansa Abubakar da Umar suke saboda haka idan ka tafi a kan abinda Abubakar da Umar yake suke ai kana kan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karin jayar da shi akan daya hadisi ne da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa waɗansu malamai ba su sallama ma Abdullah ibn Abbas wannan magana ta ba akan wannan matsala domin ko wata da su bai wanda yake kuma da cikin manyan malamai ne sai ya ce ma Ibn Abbas lakinnahuma a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ne sun fi ka sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ka samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abinda Abubakar da Umar suke akai da ya saba ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka sai a ce shi ke tukuna ka ga me madogara abinda Abubakar da Umar suke akai idan wata aya ce ko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna maka cewa wancan hadisin da ka gani imma ai shafi hukuncin sa wa imma an yi masa togaciya wa imma akwai wani bayani da ke tare da shi wa imma kuma akwai bayani akan raunin sa idan kuka ga ijtihadi ne wanda suka yi to ba a karban ijtihadi wani sabanin nafsi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ne wannan wajen sai ka sai a san abin Abdullahi ibn Abbas ne amma dole sai ka sai ka bin shi kai din cike ko ba wai kawai za ka ce ni ba ai daga jarradin ka ga maga hadisi ya zo kuma ka ga ba akan sa Abubakar da Umar suke ba sai kawai ka ce ai shikenan ga hadisi ba ruwan mu da wata magana a ba a haka na'am
دعي لطعام فقرب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توضا وصلى ثم اتيت بفضل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضا
Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga Muhammad ibn al-Munkadir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn al-Munkadir tabi'i ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan riwayar hadisin mursal ne mursal shine hadisin da tabi'i ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi bai riski rayuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga akwai jidi a cikin isnadin amma hadisin ya inganta hadisin Muhammad ibn al-Munkadir ya rawaito shi daga Jabir
haka Abu Dawud ya rawaito wannan hadith din da kuma Ibn Hibban da Ibn Khuzaima. Al-Jabir yace wata mace da ake ce mata Amratu bint Hazm ita ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lambunata, sai masa shimfiɗa ta gyara masa waje cikin inuwa, yazo ya zauna, sannan ta tashi ta kama akuya ta yanka, aka bararraka aka kawo masa naman tare da gurasa, ya ci da shi da sahabbansa, sannan ya tashi ya yi alwala ya yi sallar azhar. Sannan bayan ya gama sallar azhar sai ta ce masa, ya Rasulullah, akwai ragowar naman nan, bana kawo maka shi ba sai ya zamanto maka shi ne abincin daranka? Sai ya ce a kawo. Ya ci, sannan ya tashi ya yi sallar la'asar, bai sake jaddada alwala ba. Shine Jabir yake cewa kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masakatin nar. Al'amari na ƙarshe da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine barin alwala daga abin da aka bararraka a cikin wuta. Wato al'amari na ƙarshe daga abubuwan guda biyu, na farko yayi alwala, wanda wannan alwalar sayu yayi ta ne saboda dama can ba shi da alwala sallallahu alaihi wasallam, ko kuma yayi ta ne saboda ya ci wannan naman. Amma rashin alwalarsa ta biyu sai ta nuna mana cewa kenan shine al'amari na ƙarshe wanda ya tabbata akai cewa ya tashi yayi sallah bai jaddada alwalarsa ba. To da shine ake kafa hujja, shine abinda Jabir yake nufi, ai kana akhirash sha'anayn, a sha'ani na ƙarshe daga abubuwa guda biyu da suka faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan rashin alwala daga abinda rashin jaddada alwala bayan ya ci abinci. Na'am.
عن عبد الرحمن بن يزيد الانصاري ان انصار مالك سبيل من الفرار فدخل عليه ابو ملكه وابن بن كعب فقرب ثم طعام وسلم صف النار فاخذوا منه فقال ما احدكم فتوضا فقال ابو ملكه وابن بن كعب ما هذا يا انس الوهيه فقال انس ليس من الاحسن وقام ابو ملكه
wannan hadithin Imam Malik ya rawaito daga Musa ibn Uqba, Musa ibn Uqba malamin sira, Imam al-Maghazi, malamin Imam Malik ne shi ma, daga Abdurrahman ibn Yazid al-Ansari, Abu Muhammad al-Madani, dan uwan Asim ibn Umar ibn al-Khattab ta wajen uwarsa. An haife shi ma a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma bai riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Amma babansa Yazid ibn Jariya sahabi ne wanda yake shahararre. Anna Anas ibn Malik qadima min al-Iraq, ya dawo daga Iraq. Dan Anas ibn Malik ya je a ƙarshen rayuwarsa ya tafi Basra, a can ma almajiransa suka shahara. Basra gari ne wanda yake musulmi suka kafa shi sai lokacin sayyidina Umar. To ya dawo Madina, fa dakhala alayhi Abu Talha, sai Abu Talha al-Ansari, wato mijin mahaifiyarsa, ya shigo, ya zo irin kamar bako ya dawo an zo a gaishe shi. Abu Talha al-Ansari, Zaid ibn Sahal al-Ansari, wanda shi ma tarjamarsa ana dauka mun yi tarjamarsa sai a wancan hadisin na lura ashe bamu tarjamarsa ba, da shi da Ubay ibn Ka'ab dukkaninsu suna daga cikin al-Ansar, zamu tarjamarsu su ma nan gaba bi idnillah. فقرب لهما طعاما في ميقا موسو ابنشي وان دي كنا دي كين اكرام الضيف درج تباقو باقو ان يزو جنك قدم مسا ابنشي ان كو قدم مسا ابنشا وان ان هكا كو يريد سنر النبي ابراهيم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين دي سكزو موسو كاقين اتاكي سيجي ينكا موسو abin nan yanka musu tinkiya ya kawo ruwa, ai ba abinci bane, ai ruwa shine akalla abinci za ka yanka masa malam Musa, in rago shi za ka yanka. Yanzu a har yanzu wannan al'adar Larabawa suna da shi, Larabawa musamman Larabawan ƙauye, in dai baƙo ya zo musu to dole sai sun yanka masa rago, ko yaya ne in ku aka kawo masa, in ku ba ka yanka masa rago ba, kaje ka siyo kaji ka yanka masa kaji ka kawo masa, shikenan ba zai ci abincin ba. Sai ta ce na je wajen wani bai girmama ni ba.
kuma wannan ya zama to baka aiki wannan haske ya sa
hari
ko kai ne ai ba zai ba larabe ba wannan al'ada ce talabawa da sun rike ta hanyar suna da hanyar suna da wannan al'ada musamman larabawan naji wanda shafu da sauran mutane ba na kawai in ka je ka faɗe su hanyar su haka ko baki ne za su ci don su yi wannan bako abin da yake na haƙƙin saukarsa ne kuma abin nan idan akwai idan aka kawo shi kansa rago shi kansa ragon aka kawo ko dan taurar idan aka ga babu kitse yanda ya kamata to ba zai ci ba saboda gani yake kaje ka kawo masa abincin yunwa ne to shi yunwa ce ta kawo shi wajenka ai ba yunwa ce ta kawo shi ba zai ci ba in kuma bai ci ba wannan shikenan ya tabbata ya zama to aiki ga wannan mutumin da shi da iyalinsa sai ya kawo musu abinci kad masfathu nar abincin da ya kawo musu an dafa shi akan wuta fa akalu minhu sai suka haɗu ga baki ɗaya suka ci fa qala anas ya ce fatawadda'a ay fa qama anas fatawadda anas ibn malik ya tashi alwala fa qala abu talha da ubay ibn ka'ab sai suka ce masa ma hada ya anas me wannan kuma a iraqiyya wannan wata sabuwa ce kuma ta zo daga iraq wato sunnar ƴan Iraq ce za ka kawo wani nan wajen saboda su mutanen Madina ne kuma Madina a nan addini yake kuma Iraq ta shahara da fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta cewa wato kam ra'sul fitna da kafirci daga Iraq zai danno kai abinda ake nufi kuma da Iraq shine a wannan lokaci da abinda yake gabas shine kaga irin su Kufa da su Basra din da kuma can kasar kasashen Yamama duk suna cikin wannan to saboda haka suka wayannan wura wannan kasashe suka shahara da wato yaduwar bid'a da rashin tabbatuwar sunna to sunna kuma tana Madina shi yasa malaman hadisi suka ce mutanen Madina ba su san kima annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya a wajen riwayar hadisi ba ban san kuma su yi tadlisi wajen riwayar hadisi ba malaman daliban mustara sun san ma'anar tadlis abu ne wanda yake can mutanen Iraq su suke yi amma a ƙarnul awwal wa tsani ba a san tadlis ba a Madina daga baya ne tadlis ya zo ya shigo saboda haka wato dai Madina can ne inda cibiyar addinin musulunci take kuma can ne yanda yake tabbatacciyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take shi yasa da Anas yayi wannan abu sai suka yi masa inkari wanda yake haka ya kamata malamai su yi idan sun ga an yi abin da yake ya saba ma tabbatacce na ilimi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi inkari kuma kaga sai suka yi masa inkari da abinda zai zamanto kamar akwai kwadi a gare shi wannan kuma maimakon su ce masa dan me zaka yi haka kuma kamar shi wannan sai suka ce a iraqiyya yar iraq ce kuma za ka kawo mana nan wajen fa qala anas laitani lam aqlaki ina ma ban yi ba wato yaji kamar ya nitse saboda kunya kaga wanda suke darasa ilimi kenan wa qama abu talha wa ubay ibn ka'ab fa sallaya wa lam yatawadda'a suka tashi da abu talha da ubay suka tashi suka yi sallah ba su alwala ba to wanda ya nuna cewa kenan kaga dukkan fitaccen sahabban Madina akan wannan suke kamar yadda rashin imam malik ya dauki wannan ya tsawaita a wannan babin saboda sabanin yana da karfi a cikin mutanen Madina akwai su zaid ibn sabit da su abdullahi ibn umar da malamin imam malik a cikin tabi'in ibn shihab az-zuhri ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ra'ayinsu shine sabanin abinda imam malik ya tafi da shi akan wannan shi yasa ya tsawaita ya wajen kawo mana labarun maganganu da ayyukan sauran sahabbai musamman al-khulafa'ur rashidun daga cikin su da kuma sauran fitattun malaman Madina ubay ibn ka'ab yana daga cikin fitattun malaman Madina domin shine wanda yafi kowa sanin al-qur'ani a cikin wannan al'umma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida kuma kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin tarjumar sa in Allah ya so sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na tambaya ji kawai da uku kawai da safarin la akan abin hawa ba
idan lokacin sallar farilla ta zo dole mutum ya sauka ƙasa ya yi sallah ya yi sujjada da ruku'u a bayan ƙasa kamar yadda yake sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar. Haka Abdullahi ibn Umar yake ce ma wanda daga cikin tabi'ai, idan kana tafiya ka yi sallah akan abun hawanka ta farilla, amma in lokacin farilla ya zo ka sauka ka yi sallah a doron ƙasa. Saboda haka mutum kariya abin nan sai ya kokari ya rinka kardajin lokacin sallah, ya iya hada ya kuma zai iya hada azhar da la'asar sawa'un ya jam'u taqdim a lokacin sallar magar azhar din ya azhar da la'asar ko da lokacin la'asar bai shiga ba. In sallar magriba ce daga magriba faru ta yi ya hada a magriba da isha, zai kuma iya jinkirta magriba har sai can lokacin isha zuwa rabin dare yanda dai bi ya sawaka gare shi babu laifi gare shi, amma ba shi da uzuri, ba shi da wani uzuri kan yin sallar farilla a cikin mota. Allahumma illa a cikin jirgi, a cikin jirgi to shine malamai suka yi sabani waɗanda abin nan ina jin mun taɓa yin maganar akan hukuncin faqidul fahurain cewa kauli guda hudu ne na malamai akai, wanda suka ce mutum zai yi sallah kuma sallar ta yi, da wanda suka ce zai yi amma in ya sauko ƙasa ya rama, da wanda suka ce zai yi sallar wanda suka ce ba zai sallar ba ma ga baki ɗaya an ɗauke masa sallar, da wanda suka ce kuma zai yi sallar ba zai rama ba. Kowa zai guda hudu wanda yake malamai suka kawo da su da wanda yake faqir tahurai duk hukuncin su kusan guda ɗaya ne suka bayar akan wanda yake kamar a waje da ba zai iya yin sujjada ta sallar farilla ba. Ya matsi ɗaya har ya tashi ya sallar. Ɗaya da waɗansu suka yi irin wannan motar ta iyamurai aka hana su sauka su yi sallah, yanayin suka ta gaya ma Allah sai kawai motar ta lalace, suka sauka suka je suka yi sallar su idan da sallah sun to za su zo wajen motar ta tashi aka zo aka ɗauke su kamar Allah ya tsaye da motar ne don kawai su yi sallah. Mutum ya ji tsoron Allah gwargwadon ikonsa. An Ayyub an Nafi an Ibn Umar, wannan yana daga cikin asanid da suka fi kowanne inganta, domin shi Ayyub shi ne Ibn Abi Tamima As-Sakhtiyani imam ahli Basra, su uku su ne suka fi kowa aminci wajen riwaya daga Nafi Maula Abdullahi Ibn Umar, da Ayyub da Ubaidullah Ibn Umar da Malik Ibn Anas, su uku su suka fi kowa kware, su suka fi kowa kiyaye hadisan Nafi. Amma an yi saɓani tsakanin su uku, wane ne ake kaddamarwa? Waɗansu sun kaddamar da Imam Malik, waɗansu sun kaddamar da Ubaidullah, amma ba wanda ya kaddamar da Ayyub akan Imam Malik da Ubaidullah. Shi ko Nafi Maulan Abdullahi Ibn Umar ne, Ibn Umar kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan isnadi ne sahihi a bisa sharuɗin Bukhari da Muslim, amma abinda kuma ya maka saura shi ne ka duba ka tabbatar babu wata illa ɓoyayya a cikin hadisin kafin ka hukunci a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riƙo da sunnata da sunna al-khulafa'ir-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai koyi da su, bai ambace su da suna ba amma ya ambace su da hujja, ya ce khilafatul nubuwa 30 sana, khilafar annabci shekara 30 ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka su ne khulafa'ur rashid, su ne khulafa'un nabi, su ne masu khilafatul nubuwa, al-khalifa wato mai mare gurbi, ai wato masu mare gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda za su yi shekara 30 bayansa za su mare gurbinsa, su ne ita ce khilafatul nubuwa. Saboda haka su ne khulafa'ur rashidun din, kuma shekara 30 din nan ta cika da lokaci da wata shida na ƙarshe da Hassan ibn Ali ya sallama mulki ga Muawiya. Shi yasa ne ma Imam Ahmad da shi da waɗansu malamai suke cewa khulafa'ur rashidun din nan Hassan ibn Ali shi ne suka mulki na biyar, su biyar ne ba su hudu ba, domin da su ne khilafatul nubuwa ta cika. Tunda Sayyidina Abu Bakar kurkirga tare da ni ya shekara biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ya shekara 10 nawa kenan, Sayyidina Usman ya shekara 12 nawa kenan, 24, Sayyidina Ali ya shekara 6 ba wata 6, shekara 5 da wata 6, 29 da wata 6, Sayyidina Hassan ne wata 6 ya shi ne cika 30 cif, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ina za ka ce manzo Allah bai bayanin su ba? Ga shi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ga duk wanda ya san nufin to amma mushkilan wadanda wato Allah yana cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir ma kunna min ashabi as-sa'ir dan wuta suna cewa da muna hankalta ko muna ji ba za mu zama cikin ɗan wuta ba to mushkilan waɗanda suke wanda suke aqidar rafida aqidar gaba da sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan irin maganar rafida ce wanda ba su yarda da khulafa'ur rashidun ba su yarda da khulafa'ur rashidun ba mushkilan su shine kan cewa sun fi kowa rashin sanin sunna inda ba su yarda da sahabbai ba dan haka ba ruwan sun maimakon sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo tatsuniyoyi kuma sun fi kowa rashin hankali ajhalun nas fil ma'qulat wa akdhabun nas fis sam'iyat haka aka sifanta su sun fi kowa jahilci wajen abin da yake hujja ta hankali kuma sun fi kowa ƙarya wajen hujja wanda yake ta riwaya sun suka fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kaga rashin sanin sunna shine suka fada wannan to yanzu in sun yadda cewa akwai khulafa'ur rashidun din sun yadda in sun yadda shi irbab ibn sariya watakila shi bas kafirta shi ba shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda sun yadda da shi to alhamdulillah in sun yadda da shi su suka kawo mana leke wanda abu ne ya fassara musu su ayi khulafa'ur rashidu sai su ce su ne ai limamai guda 12 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake su ne ma'sumai wai da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake su ne ma'sumai kariya kuma suke ma'annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi da yazo akan wannan to su ayi 12 mu zo tare da su sai su ce sun ce na farkon su sayyidina ali na biyun su hasan to sun yadda da hasan din mai kwan amirul mu'minin arul mu'minin suke ce mata wanda ya kunyata mu'minai sannan na uku su husain to na hudun a nan sai suka rabu kashi biyu waɗansu sai suka ce ali ibn husain ne waɗansu sai suka ce muhammad ibn al-hanafiya da aka zo ku dawo mu zo na biyar bayan ali ibn husain waɗansu sai suka ce muhammad ibn ja'far ne sai suka ce abu ja'far ne muhammad ibn ali ibn al-baqir nan ma waɗansu suka saba suka ce a'a ba shi bane da aka zo kan al-baqir waɗansu sai suka ce ja'far as-sadiq ne waɗansu kuma sai suka ce a'a isma'il ne da aka zo waɗansu suka ce ba shi bane da aka zo kan ja'far sai suka yi sabani waɗansu sai suka ce musa al-kadhim ne waɗansu suka ce a'a isma'il ibn ja'far ne waɗansu suka ce abdullah ibn ja'far ne a koyaushe limamin su dai ya bata sai an samu baraka sai a samu wata sabuwar kungiyar magani aka wani lokaci a sami isma'iliya wani lokaci marwaniya wani lokaci ga sunan dai suna guradiya ga sunan sunaye bila adadi kaje in ka karanta maqalatul islamiyyin na abul hasan al-ash'ari za ka ji abun ban mamaki wato in kana jin irin maganganun su bi ya kawo su to in ku sun saba lallai dai ɗayan biyu ne in ma cewar maganar wane ne zai zama to liman san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba saboda haka ra'ayi suke bi wa imma kuma an ruwaito amma riwayar da suke akan ta ƙarya ce dan ba zai yiwu a ce dukkanin maganar nan ake gaskiya ba ce kowa yana cewa ai maganar sa daga ma'sum take maganar sa hujja ce daga imam ma'sum wanda ba zai yi ƙarya ba ta ce za a yi kowa abin nan ma'sum guda biyu su hada akan sabani dole ne in dai su ma'sume ne gaskiya suke faɗa gaskiya ne yace ba ta zaman to a biyu saboda sun saba wani ya tabbata akan cewa akan ƙarya take makaryata ne to sai mu tashi daga abin da yake tabbataccen sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi huduba wanda sahabbai suna zaune a ciki sun shaidu wannan hudubar kuma ta zaman to kusan kamar wato kusan mutawatira kowa yana maganar ta sai mu batta mu tafi mu yi kokari da waɗansu tatsuniyoyi na makaryata wanda suke jahilai wanda ba su san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su yi da masu riwayar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan abin nan rashin fahimta shi yake kawowa Allah madaukakin sarki nuna mana gaskiya gaskiya ba mu ikon binta Allah nuna mana ƙarya ƙarya ba mu ikon nisantar ta subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na kafin mu na walahadi muke yi gobe babu sai in Allah ya kai mu jibira nan lahadi insha Allah a lahadi ma babu akwai wa'azi shikenan na huta ki